Daga muryar Amurka a Washington DC.
Mazauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma duk a Niger din na FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da Mania FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu kaso kan ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Juma'a 23 ga watan Maris din shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi kamar yadda muka saba, inda yau za mu dunguma zuwa Jamhuriyar Niger
don mu ji yadda wasu masu ruwa da tsaki a fannin kiɗa da waka suka kuduri aniyar kawo canjin halayyar jama'a ta hanyar amfani da waƙe-waƙe don martaba al'adunsu.
In ka dauki kaman waƙoƙin Yakubu Mummuni danke-danke bisa ga al'adun gargajiya da sauransu da ya rike, ai kaga abin yayi tasiri, saboda babu wata ƙasa a duniya wanda Yakubu Mummuni bai tahe ba shi danke-danken.
Waɗannan bayan Allah kuma kungiyance wace waka suka rera sanin ina wakar ta dusa.
Niger, babban ƙasa mai dauke da al'umma masu basira da ilimin kere-kere da take-take da kirkiro abubuwa na alheri. Me yasa ba za mu ba waɗannan mutane goyon baya ba mu yi amfani da abin da suke kerawa don ci gaban ƙasa?
Waɗannan bayan Allah da su za mu tattauna, wanda su ne suka yi wannan waka ta daga baya wadda take nuna martabar al'adu Safinatu, sannan har da shi kanshi wannan fitaccen shahararren mawakin wanda aka fi sani da danke-danke, wato Mummuni Yakubu sunan shi kenan, a yanda ainihin sunan shi yake. Saboda haka masu sauraro, kawai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
Sai bari mu bi wakilin mu a zauren muhawarar yau da gobe don jin tattaunawarsa da waɗannan mawaka da suka kuduri aniyar canza halayyar 'yan Niger don su rungumi al'adunsu don ɗaukaka a duniya.
Haka.
To, domin tattaunawa kan wannan sabon salon na canza halayyar al'ummar Niger ta hanyar waka da wasu matasan Niger kuma mawaka suka bullo da shi, yanzu aka zauren namu na tare da su waɗannan mawaƙan. Da farko dai akwai Maman Sani Mati wanda aka fi sani da suna Adumulmula, sai kuma Ibrahim Yusufu wanda aka fi sani da suna Mitu Baban Fele, akwai kuma Yakubu Mummuni wanda aka fi sani da sunan Danke Danke. Ina ga Maman Sani da kai zan farawa, wani buri ne kuke son ku cimma a gargashin ita wannan ƙungiyar taku ta mawaƙa da kuka sawa suna Renak?
Lissahi ne muka yi da lalle kai makaɗa da mawaka da maraya da duka waɗanda suke da wata basira abin da ya shahi cikin al'adu, da kuma ma basira wadda ba ma ta wajen al'adu ba, an tuka masu wani ƙere-ƙere, masu wasu sake-sake da wasu duka abin da ya shahi ma ilimin kimiyya, suna kullun ƙoƙarin su, suna kawo tasu gudunmuwa don saboda ci gaban ƙasashen mu, ci gaban al'ummar mu. Amma yawancin ayyukan da suke yin ba a ganin shi sosai haka, ba a gane da lalle kai wane yayi aiki kaza, wane ne yayi aiki kaza,
wato ba a ganin tasirin.
Ba a ganin tasirin. To, saboda shi ne muka yi wannan kungiyar, dan saboda abin ga in muka gama ƙarhi da ƙarhi din nan gaba ɗaya, an yi ganin abin yayi armashi, kuma an yi ganin ka lalle mutane masu basira sun gangamu, wanda Allah ya ba basira, sun gangamu sun yi ayyuka na ci gaban al'umma don ka saboda shine muka yi wannan kungiya
kamar me kuke mai da hankali a ƙarshen ita wannan kungiyar
eh to lalle abin da cikin abin da shi kungiyar nan muna aiki ne duk abin da muka ga dai eh duk abin da ke cin mu al'umma to a ƙwariya muna abin ga muna neman mu yi wani abu wanda dai na shan hankalin mutane na fadakar da jama'a
misali
eh kamar abin da ya shafi haga akwai wata waka da muka yi wanda ke kamar yanzu wannan abin ga tashin hankali kana nake akwai nan wurin bisa kusan tabkin Chad nan don kai shahin Niger Nigeria Chad da Cameroon nan mun yi wata waka wanda ya shafi wannan kuma da muka yi wannan waka shine ma yasa eh bayan wannan waka muka ga lalle kai to shi wannan rishin wannan abin ga nan wannan tsani da ake samu da duka wannan tashi-tashin hankulan da ta'addancin nan da wai ma miki kawo shi muka yi lissafi muka ga lalle akwai wasu matsaloli daban amma kuma akwai ma kai yawanci talauci da rishi da kuma jahilci dan saboda wani bi jahilcin saboda mai jahilci in mutum baka gane ba da wai zaman sai kasa tana zaman lahiya ne kai kanka ko mun ko dumin duke da zaka samu in babu zaman lahiya babu yanda zaka yi ka ji dadin dukenka ko kuma don ko wannan kaga jahilci ne ko kuma ya zama da mutane wasu ba su da ni sai wani can wurin daga wani waje sai ya zo su ba su sai a ce musu kai to ku zo mu akwai muna da wata kungiyar mu da muke wasu ta'addancin mu in kuka na iya shiga cikin ta ga abin da za a ba ku to kai kaga wannan kuma ke na rishin aikin yi ne in matasa ba su da aikin da za su yi kuma wasu mutane can wurin masu mugunni masu miya gunnihi da kasashen suka zo suka ce suka ja hankalin wannan matasan suka sa cikin wannan abubuwa don kuma ga to wannan dimi ke kawo wannan rishin aikin yi ne jahilci rishin aikin yi ne don ka da talauci sai muka ce to mu kasan nan tamu Niger din ga akwai mutane masu basira akwai mutane masu yin kokarin su kuma akwai al'adu akwai kasa ce mai dimbin arziki to amma shi arzikin nan kuma arziki da dama arziki abin da ya shafi fani da dama to amma arzikin nan in dake gare mu in kullun ya zama na mu ba mu isarfa shi da idan zamani mu haskaka shi duniya ta san shi ta gane shi mu mu yi amfani da arzikin mu kuma mu saida ma duniya shi dan saboda ka san yanzu yau zaman da ake yi duniyar ga akwai zancen da ake yi na mondialization din kamar duniya duka ta zama kasuwa guda daya ce to wannan irin wannan kasuwar mai ƙarfin arziki wanda kullun shi ne ke kawo abin shi kasuwa shi ne ke kawo sana'ar shi cikin kasuwar nan kaga in ya taushe sai ya taushe mara ƙarfi wanda an tuka duk wanda baya kawo komai cikin kasuwar nan to kullun shi ne hubaya
kuma abin zai iya tahiya daidai da zamani
in abin ba ya ita daidai da zamani to lalle kai ba ma ka isa cikin wannan kasuwar eh ki in baka cikin wannan kasuwar to kullun ka kai ne baya
kamar nan misali wani irin sana'o'i ne kuka gani a Niger waɗanda ya kamata a ce sun tai daidai da zamani
to kaga yanzu akwai kama albasa nan dake akwai tagalmi da dai ma tawa gaba daya ka ganin wurin abin ga sana'a ce wanda noma ne wanda lalle ka jama'a da yawa ke yin shi jaha guda gaba daya ke yin wannan noma to kuma wannan albasa yanzu ita ce ake dauka Niger akai kamar kasashe da dama ake kaita amma yawanci in aka dauke ta daga Niger misali akai ta ko Ghana ko Senegal ko Cote d'Ivoire can wurin akwai wata sarrafawa da suke muta munan wurin manoman mu kawai sai su sanya ta buhu-buhu tun daga nan wurin ma suke sai da ta nan wurin bakin hanya su sai da ta sai a dauke ta buhu-buhu a cika cikin telemomi a je a kai wasu kasa yanzu sai aka can wata kasa su kuma me suke yi sai su dauke ta suna da manya-manyan izin wanda suke kamfanoni wanda ake samu a juya ta a mata wani kala kamar
a sarrafa ta
ta wani irin wani abcan wata hikima ta zamani kamar ya ne za a yi a sarrafa a mata sarrafawar da ba ta lalacewa akwai kamar kirishi dake akwai gare mu din kirishi ma kaga ai Niger kasa ce wanda ke da kai akwai insha Allah akwai nama akwai dabbobi tunda kasa kiwo ce don ka yanzu ana kirishin nan me ake yi muke faruwa sai ka ga an dauke shi daga nan wurin an aika shi Amerika an aika shi Azzi an aika shi kasashen duniya da dama mun ci ai duniyar ga yanzu ta zama kasuwa daya kowa ya kawo bakin tashi basira da shi ne ake aiki inda ana son ci gaba
nagode Mama Sani
madalla
Yakubu Mumuni kuna ganin ta hanyar waka kuna iya ku sauya halayyar al'ummar Niger ko
mu ba mu duba yi maka waka ka bani kudi ba na duba ne ka san mu a cikin masala da yake yanzu menene ba masala basku mun ce kowa ya kamata ya yi aiki da kayan mu na gargajiya daga wa yake farawa daga president ake farawa muna so in ya tashi yana tahi kasar Turai ko yana tahi wani wuri da ministry din shi sai president ya ce mu toku duk ministry sa sadda hara pas da hullan shi irin wanga in su sabka an san Niger yanzu amma in wancan mai asuna president din da horan shi ya sa vest namu ya sanya vest kaga dai abun ba haka nan ba tunda yau in ana kama girman mu saboda mu bakan mutane ne saboda saddan mu saboda galgajiyan mu saboda abun da an gare mu saboda wannan ne ana kama girman mu a zaman duniya ka gyara gidanka ka gyara kohan gidanka ka gyara karke dinka ka gyara garinka ka gyara kasakka wannan tarbiya ne duk ɗan ƙasa ya kamata ya samu wannan isa shi cikin kai don yara da suke zuwa gobe suma ba kasu yi a tare a lalace yanzu kayan mu ya kamata mu yake shi parce que ni ina jin kuma ina nayi tahiya yawun duniya nayi shi a wata rana in nayi magana in nake ni ɗan ƙasa kasan mu Niger ke sai su ce min Nigeria ka gane ku yanzu wani abu guda ne zaka dauke cikin kasan waje ku hudda shi ku goda mishi a ce a wannan Niger ne ku wada gare su bayan su ba komai kuma yanzu akwai mutane sun aje sun yi mu ido ba ido ne sun ku him ba mu ba mu shirya kanmu bane
baba
hadin kai kun ba mu shirya kanmu bi ba a dauki dai yanzu kilisi a dauke shi a kai shi ko Benin ko Togo muna gansu cikin leda ko Burkina Faso an ta min made an minene kamar nasu ne amma ba mu shirya kanmu ba mu jara shi da cewa mu kai shi kaza wasai wannan kadai yana ba yara yanzu aiki in yara suna da aiki ba su ta wani boko haram wani sata wani wasu abubuwa duk wannan babu shi don amma shugaban mu ne ya kamata su hudda muna hanya yanzu in su hudda muna hanya abubuwa da yawa yana nan ɗan kasa suna maida hankalin su bisa kasa
nagode Yakuba
ai danke danke ai danke 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 let's peace and the moon
yes
peace and
yes yes
bayan ka gama tashi yau daga zaune miki ya zo kai
sai ai na ai dole in tsaya kuma saboda in yi magana wato wannan wakar Yakuba din kenan wanda shi danke danke da aka fi sani wanda yana cikin wannan hirar da yanzu haka ake tattaunawa da su mitu da ainihin wakilin mu wanda kuma wannan wakar yayi ta ne a wurin wani irin manyan tarukan mawaka na duniya din nan na gasa da ake a 2012 da aka yi
shekara 2012
kenan wanda kuma nan yi wannan wakar ta karbi ta yi kasuwa ran
so sai da dadi
yawa to saboda haka zamu ji kuma wakar da suka yi din yanzu dan ci gaban kasar su din Allah sai muka ga jin kashi na biyu na wannan tattaunawa domin kuwa Mitu baban Fela ya ci gaba da bayar da bayani kamar haka.
Ibrahim Mitu, tun lokacin da kuka fara waɗannan waƙoƙin ana iya cewa sun yi wani tasiri ga canza halayyar al'umma Niger.
In ka dauki kaman waƙoƙin Yakubu Mummuni danke danke bisa ga al'adun gargajiya da sauransu da ya rike, ai kaga abun yayi tasiri, saboda babu wata ƙasa a duniya wanda Yakubu Mummuni bai tahi ba shi danke danken. Me ya jawo wannan? Saboda wannan gargajiyan kaga yayi tasiri. In ka dauki shi ma Mamman Sani a dumulmula haka, duk inda ka san laizanfan yara yayi ma yara wasu abubuwa ta yadda yake waye kan al'umma da iyayen yara, yara din nan wataran su ne rikon ƙasa, su ne rikon duniya a kama su da sauransu. Shi ma ta wannan babu inda bai zagaya ba bakin gulgudu, kaga ta nan sai biyan kenan ci gaba ne. To wannan result kadai, wato wannan sakamakon kadai zai iya ba mu ƙarfin gwiwa kenan mu bullo da wannan fasahar ta ce, wato tunda har mun zama ana sauraron wasu sakonninmu cikin tsarinmu na artist, kenan bari ga yadda za mu yi mu ma mu kawo namu gudunmuwa ga ƙasarmu da 'yan ƙasarmu, saboda kishin kai ne. Don in ka gyara kamar yadda Yakubu Mummuni danke danke ya ce, sai ka gyara tsakal gidanka da ƙofar gidanka da unguwarka da garinka da ƙasarka, sannan wani da a ƙetare maƙwabcinka ya ɗago maka hannu cikin farin ciki. Amma in ya lura komi naka ƙajin ƙajin ne, to yanda ya so haka zai juya ka kamar ɗan masa cikin tanda. Don kenan muna iya mu ce alhamdulillahi, muna ganin alamar idan dai mun samu kamawar manya na ƙasa, kuma kamawa mu ba kuɗi muke so ba, in muka ce a yi kaza su manyan su fara su yi ɗin, duk abin da babba ya yi dole ne yaro ta nan zai biyo, bai kai wani abu kamar yadda Mamman Sani da Yakubu danke danke ne suka faɗi. Kenan mu kiran da muke yi in muka huddo abu, su ma magabata su kama abun nan ya watsu a cikin ƙasa, talaka da mai kuɗi da mai mulki da sarakuna da waɗanda suke ƙalƙashin sarakunan, kowa ya tabbatar da abun nan ya ba da nashi gudunma. In baka misali kamar yanzu wannan waƙoƙi da muka fudda, idan mai garin gari ko sarkin gari ya yi galgaɗi a gidajen rediyon da ke cikin duka karkarar shi, ya ce bai son ya ji wani waƙoƙi na wasu kalaman da ba a san kansu ba, sai irin waɗannan waƙoƙi da ake sanarwa al'ummar ƙasa cewa mu yi amfani da kayayyakin da aka ƙera a ƙasa, da kayan gargajiyanmu da kayan noma na ƙasa. In sarki ya tsaye ce irin su yake son ji cikin gidajen rediyon da yake riko, yannan a dawo wajen governor kaman magajin gari, shi ma ya yi sanarwa cewa to duka radiyoyin da suke cikin jihar da yake rike yana son ya dinga jin irin waɗannan waƙoƙin, har a zo bisa ga minista, har a zo bisa ga shugaba da kanshi ya yi sanarwa ya ce lalle radiyoyin da muke da su a cikin ƙasa da talabishin yana da kyau a inganta waɗannan waƙoƙi, a ci gaba da saka su, kuma za mu bi kowa sau da ƙafa mu gani wane ne ke saka, wane ne bai saka.
Anan kai magana kamar abin da ya shafi su magabata, abubuwan da kuke bukata wajen su, ita kuma al'umma me kuke bukata wajen al'umma?
Al'umma abin da muke bukata a gare su, duk lokacin da muka yi musu gargaɗin ga abin mai kyau, to muna buƙatar su karɓa hannu bibiyu. In kuma suna ganin akwai wani abin da ba mu huddo shi ƙararraba, to su ba mu shawara mu ƙara huddo abin, tunda duk ƙaruwanmu ne. Mu kira mu ga al'umma su karɓi abin, saboda dan su ne muke yi, babu wanda ya biya mu dala. Kamar yadda ka ji Yakubu da Mamman Sani sun haɗi, wallahi babu, ba a ba mu ko dala ba, kawai kishin kai ne, kishin son ƙasa da son 'yan ƙasa. Saboda yau duniya ta zama komi a zamanance, ta zama kawai naka sai naka, dole ne naka nan sai naka, wallahi in ba mu kama juna ba, muna ji muna gani ne kowace ƙasa ta tafi mu muna nan baya, kuma ba wani abu bane, muna da arzikin ƙasa, muna da manoman makiyayan makeran da komi akwai. Amma saboda rashin kama juna a zama uwa ɗaya uba ɗaya, in kaga ɗan maciji zai sari ɗan uwanka ka ce maza maza jayi daga nan ga maciji ne, a'a da kaga maciji yayi koshiya zai tsokani ɗan uwanka sai ka kyale, sai ya sari sai ka ce ai dama na gane kawai kyale ka ne. To kaga, to yanzu magana ga da, yanzu magana ga da nake maka cikin ƙasar mu wannan abun ne muke kokowa da shi. Kaman in kaga alkhairi ga nan tahi, maza maza ka fargar da ɗan uwanka ce ga alheri nan mu tarbe shi, in kaga wata matsala maza maza ka tada dan uwanka daga barjiciya tashi wani kama jikinka ga matsala nan mutum kare ta mu yi maganin abu
na'am wakokin naku da waɗanda kuke suna da yawa zamu dauki misali daya wanda za ku rera muna a cikin wannan zauren kamar wacce ta shahi batun kishin kasa
ya da mai ugwai da illa boje ne labuwa ne warki ne sani zallabo tonton jira
Sumo Nigeria, for the Maguide Labogine,
yea, Adame, Ugaida Labogine, Labua, they want to get a set is a lavo, don't do it.
Sumo Nigeria, for the Maguide Labogine,
Kuna Magana Neka, Avindia Shafi, I am Panida. Kayakin kasa waɗanda ake sarrafa a cikin kasa kun
eh lalle haka ne shine dake nan da harshen zabarmanci ne ya yi haka nan
da horan
shi da horan shi kadan kuma don shine ana nihin kamar mutane ayi anhwani mutanen kasa ku yi anhwani da abin da ake yi ake kirkira ake sarrafawa a cikin kasa
to kamar kun tsaya kamfanin waƙoƙi ne kawai ko kuma akwai abubuwa wasu abubuwa da kuke yi banda waƙoƙi domin canza halayyar al'umma
eh to lalle ka shi wangare san insha Allah abin da ya kumsa rezo ne wanda lalle ya kumshi kungiyoyi da dama akwai artists din abin da ya shahi makada mawaka maraya masu theater masu abubuwa daban-daban amma kuma ko banda wannan din kamar na hidi da zuna ce akwai ma wanda suka shahi harkokin ilimin kimiyya da sauransu duka dai mutane masu basira wanda suke iya kera wani abu wanda suke iya kawo wani abu wanda ke na saboda ci gaban da al'umma to donka banda waƙe-waƙen babu mamaki wata rana a gan mu mun dauke da wani wasu abin da shahi wasu fina-finai hakan ga donka wani ko film ko wani theater forum haka mai ban da wannan din ma muna iya tahiya da muna da lissahin yin dan saboda akwai na shayin shi Kurok Yakubu ya shayin shi ma formation mu samu matasa mu horar da su game da wata sana'a wadda muke iya dan saboda haka mun yanzu mu kide-kide ai mu yanzu sana'a ce duka gare mu nan donka koda wannan muka koya ma yara matasa ina ganin lalle kai mun kawo sun samu aikin yi kenan dai wani abin dai ba san shige shi ba ciki sun shige shi wani abu dai mara kyau ba san shiga ba muna da niyyar lalle insha Allah mu san mu shiga cikin abin da shahi ma don ka horar da yara koyan sana'o'i irin waɗanda dai mu da Allah ya bamu basira mallaka
na'am nagode Yakubu Mumuni abubuwan da kuke son ku yi a ƙarshen wannan kungiyar suna da yawa sai dai dazu kamar yadda Ibrahim yake ya faɗa cewa ba wani tallafi kuke samu ba shin ta wace hanya za ku gudanar da waɗannan ayyukan alhali ko abubuwa ne waɗanda ke buƙatar tallafi
muna ga shira ga duk wanda ya gani abin da zai iya yi muna muna so muna tarbe shi da hannu biyu
wato duk wanda zai iya kawo
gudunmuwa yana kawo gudunmuwa duk wakoci din mun kai kowa bai ba mu dala ba abun ne yana cikin zuciyarmu a boye sai mun tahi likita so nawa ayi muna magani an tsiya doctor din bai gan ciwon nan ba sai mu da kanmu mun kace mun ki lissafi mun kace an ya ko ki ciwon nan ba mu ne zamu hidda shi da kanmu a sai wakocin da abubuwan na kasa da cikin zuciyarmu allabe sai mun ku huddo shi sai mun ka fara bada kamar mun ka fara gwada ma ɗan kasa yanzu muna da cikin 100 dai mun samu lahiya 50 yanzu mun fara warkewa alhamdulillah tunda abinda a zuciyarmu da yake dame mu parce que kasa ako abubuwa du mawaki da yake waka abu kasa in yazi ana mu waka wani kaman an soka ka da abun nan kaman a zuciyarka an sa allura cikin zuciyarka paske kana gani ba haka nan bane zaman duniya paske mu duka ɗan kasa duka su kasar ga yana bi mu bashi shine menene bashin na kasa shine ka yi abin da ka iya yanzu in an ce in ta yi tele yi waji ƙarya nake fage ban iya waji ba amma in an ke ku zo radio ku zo tele ki yi waka ina iya wannan ne wani ma ya kawo wa'azi wanda ya iya wani abu da ba waji ba ya hiddo livur shi ma ya kawo naci wanda ya iya ya zama deputy yi mutane magana don kasa ya ci gaba in theater kace yi kasa ya ci gaba in kamar aduba irin su alfaga su yi taekwondo su yi koya a cikin kasan mu sun kije kasan waje sun buga mutane sun kawo medal mu ma mun tahiwar kasan mu waka mu kawo medal kamar Niger yana ta yi gaba haka amma a zo a zagi zage wani yayi kaza wani yayi kaza kai ba ki yi wanda ake yi ma ba ka bar shi sai yanzu a duba dai a huta cikin ya mai fish billah ki biye wanya hanya ka hau wannan isa zai riki sabka ka hau wannan ka hau ga sabu da ake yi ga cikasi do in ka yanzu in wani ɗan kasu wani kasa ɗan kasa ya zo wurin ka ma sai ko baka bi shi da wazan lakurusu din sai ki biyo shi kyan ka shiga nan ko kake ga kasan mu
shin Ibrahim wasu na cewa da wuya a canza halayyar al'ummar Nijar kuna ganin ku za ku samu nasara ta hanyar waka
lokaci yayi da mafi yawan ƴan ƙasa suna gane cewa wannan abun in ya shafi ƙasa ta dole ne in kula mai to wannan alamun ne muke gani cikin wannan ƙasar ta Nijar ke in Allah ya so ya yarda kamar yanda Yakubu mun yace mun samu kashi 50 din ma da gaggawa muna tsammanin za mu same su kuma za mu zama 100% masu fahimtar juna ƴan ƙasar Niger masu magana daya komi namu iri daya mu huta daga lallabawa muna bin wasu ƙasashe a gindigindi suna wulakanta mu suna hantara mu ana turo muna kayayyaki waɗanda muna cin su a cikin cikkunan mu muna ɗauka wasu malatai da sauransu wanda ga abubuwan mu namu na gida ina tabbatar maka waɗannan hanyoyi da muka ɗauko tabbas ƴan ƙasa kusan mafi yawa sun gano cewa wallahi da gaske ake yi kuma in Allah ya mana saran zamu kai gaci in Allah ya yarda
nagode to jama'a duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su mambobin wata kungiyar mawaƙan Niger da ake kira Renak kamar Mamman Sani Mati da aka fi sani da suna Admulmula sai kuma Ibrahim Yusuf da aka fi sani da suna Mitu Baban Pele akwai Yakuba Mummuni da aka fi sani da suna Danke Danke madadin su da Nasiru Tankare da haɗa mana sauti ni Yusuf Abdullahi nake ce ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Oh peuple béni, libère-toi de cet esclavage mental qui fait que nous prenons pour meilleur tout ce qui vient de l'extérieur au détriment des compétences et valeurs de chez nous. Consommons ce que nous produisons.
Yace waka zaka shurari shurari na kasar ka guntun gatarin ka yafi sari ka bani
aya wai saurare ne shi
waka zaka saurara saurare ta kasar ka guntun gatarin ka yafi sari ka bani Allah dai gari babban amma gaskiya da ji dadin tattauna wannan
eh kwarai da gaske
ko ma na san ma sauraro ma ba za su kasa jin dadin
a sun ji dadin
sai nan ba mu shawara mutanen mu mu a kasashen al'adun mu
eh to gaskiya mu rike al'adun mu mulki al'adun mu kawai
haka shine kadai zaka iya
saboda al'ada ni Usman Burge ne ma take yi wallahi ina son ga mutun yana rike al'ada shi yana rike gidansu
ina ri kwance to alhamdulillah to yanzu kan jaka nan zamu sallama muku da wakar su a madadin
Safinatu Sudangi
sai kuma Julia Discretion wacce ta bada umarnin shirin da engineer mu ne wa Mr. Joe ni Usman Ahmad Tabara Washington DC ke cewa na bar ku da Yakuba danke danke
yes yes yes